Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a garin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamina Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mutane gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Kamar da yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 5 ga watan Agusta na shekarar 2022, filin na nishadin waƙoƙi da girke-girke ne.
Haka yake Zara, masu sauraron muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau za mu leƙa zauren tattaunawar mu a Kano.
Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku kasa kunni domin sauraron shirin yau da gobe.
Masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba, ga wakiliyar sashen Hausa a jihar Kano Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana a filin mu na nishadi.
Shirin mu na nishadi, bakwancin wa muka samu?
Sunana Fahid Muhammad, wanda aka fi sani da Black Waziri mai wanka da faro.
Faro?
Ya.
Saboda swag din ne yake wanka da faro?
To mukan dan taba wanka da faron lokaci zuwa lokaci.
Faron famfo dai.
Kai, faron gaske dai. Wani lokacin amma mukan sirka da ruwa normal na bohol. Amma dai in ka sa faro ko jarka ɗaya ne, I think. Kawai. Za ta yi kwa ba.
Wane kari yawa ke da. Tunda yi roba ɗaya bokiti guda, ai kama babu ke
da. No, ai shi faro roba ɗaya daidai yake da bokiti uku na ruwa fa.
Wane irin faron tukunna?
Faro normal, faro bottle.
Bottle. Irin wannan?
Irin shi. Faro bottle water. Kamar ni, kamar roba ɗaya ya kai irin normal ruwan famfo bokiti uku. To me.
To. A waƙar, waƙar me ake yi?
Waka kamar wakan kamar
ya ake mawaki.
Yeah, I'm an artist.
A bangaren wakar na hip hop kake yi ko kuma nana yi?
Okay, ina wakan hip hop ne.
Yaya akai ba mu labarin ka takeici?
Okay, labari na ni dai Bahaushe ne, kuma baki a fata, sannan musulmi, sannan nayi primary school dina a nan Kano State, Tudun Wada Primary Special Primary School, anan Nasara Local Government kenan. An haife ni a nan Tudun Wada, na yi secondary na a Government College Kano KTC, sannan na tafi higher institution inda na yi diploma a College of Art and Remedial Studies Kano CAS kenan.
Wane course?
Na yi government ne.
Government?
Yeah.
To ina batun aiki?
Aiki? Muna music, kuma sannan muna wasu businesses din haka.
Ba a samu aikin gwamnati ba?
Yeah, ba mu samu aikin gwamnati ba.
Wane irin businesses ake yi?
Eto akwai irin businesses din madai wanda wasu online ne, wasu kuma wasu business ne da kamar artist kin san yakan yi wasu businesses wanda ba sai duniya ta san kai ne kake tafiyar da waɗannan kasuwancin ba. Amma dai kuma kuɗin ka na ciki.
Kenan dai kana da sana'arka a hannu?
Yawwa.
To ya akai aka tsinduma ga waka?
To gaskiya ni dai kawai waka ce take so na.
Ba kai kake son ta ba?
Gaskiya.
Me yasa kace waka ce take son ka?
To I was a footballer before and a very good footballer.
Number nawa kake bugawa?
4.
Number gaba kenan?
Number 4 tsakiyar fili, mu ne zuciyar ball ma gabaki daya.
To kuma dan bali ya ajiye duk da na ga yanda matasa idan suna son.
Yawwa, thank you.
Ni bil haqi da gaskiya.
Thank you. Ni ma nayi serious ball, nayi ball sosai dan na yi ma yi swantin daga matakin Youth Sport Federation of Nigeria. Interstate ne ake, duk state ana daukan kamar players 20. So tun 2019 daga under 13 na fara use phone har under 18 dan inda za a cire wadannan 20 players din da Kano amma Monk dan early 2017-18 sai daga zama ma captain and as captain consigned mun ci president unity cup a Kaduna na duka Nigeria sannan ina captain a Katsinawa at the same time so kawai kin san kamar rayuwa is you know destiny fate is everything so kawai nazo na iya waka kawai ina dan ji ina saurara ina dan yi kawai ban taba yi ba kamar wasa sai wani guy ya dan yi motivating din haka yace in dan je studio mana je dan yi kaza haka naji na dan yi waka kawai normal kuma wakan yayi dadi abun mamaki a matsayina na bigina so ina ma jin kunya bana so a sanni akai saboda friends ina na ball kin gane kana ball kuma azu a ce ga shi kana music ina dan boyewa a hankali dai kawai abun da nayi dan abun sai in ga kamar friends na ko wanda suke yin harka wanda na samu su za su yi serious sun damu da abun ni kuma ana kira na ma zo mu je studio na ma ya tafi yawon ball ina Katsina ko ina wani gari so sai ya zama ban je ba su kuma ba su yin serious din sai yanzu in yi abu dan time din ni waga ɗaya nake a shekara a time din su kuma za ki ga mutum ya waga 20 wayi amma guda ɗayan nan sai kiga ta
ya mutsa hazo
thank you so aka daga finally kuma da nazo na gane abin na so na kin gane sai ni ma na fara son shi da zuciya na
to zan koma baya me yasa ka barbal
babari ne wa kawai music din ne zo ya fi karfin ball din ina ji ina gani a yanzu ina takalma na ina zo a ball din na ga dama har yanzu kuma akwai coaches da waye suna kira na ka dan zo training filin mu waye amma last year ma na buga league na buga nation wide amateur 2 a Kazauri na bo wani club ana ce musu SBS amma daga shekaran ban gara buga wani club ba kawai sai dai ina ga dama
ko ba ka da ra'ayin ka kuma ball din
to gaskiya dai sai dai idan destiny ya yalinsa
to ka ce a shekara su guda kake yi waka
kafin wadancan shekarun ba
iya wadancan yanzu ba guda ɗaya kake yi
eh yanzu ina dan yin wagoki akan iya samun waka uku biyu waka
shekara nawa kenan da ka fara waka
4 years
shekara hudu da ka fara ya mafi yawan mawaka zaka ji kowane da labarin shi wasu iyaye wasu abokai ba wanda ya so ya kawo maka cikas a ce me yasa ka dauki waka
gaskiya ni dai daga gida ban samu challenges ba kamar in ka zo gidanmu ni kamar tun ina yaro aka banda hayaniya I focus on what I am doing thank you so gidanmu ba ni ban taba shan wani abu ba na shaye-shaye ba taba kakara na a ci ko nayi fada da wani ko na ji nayi wani rashin ji ko na ba to shi yasa ko me na kawo irin gidanmu su ga ina yi sun san ba zan kawo abin da misali zai taba
martaban
gida yawa saboda gidanmu kamar babban gida ne gidan malamai ne so babana is athlete yayi gudu dan ya je ma olympic tare da under 23 na Nigeria a gudu so yana da wayewa akan abubuwa so yayi supporting dina 100% sai dai irin kamar ta raga shi da irin wadannan abubuwan yakan yi fada wani lokaci
kai shigarka ta Hausawa banga kai shiga irin na mawakan hip hop da sauransu
eh muna dan yi amma dai gaskiya ba irin wasu din nan ba saboda yanayi na mu wai yanzu ana iya mana fada an ban kwana a gida ba ana mana fada an mun yi aski ba daidai ba da sauransu tunda still har yanzu mu muna gida ba mu bar gidanmu ba
to da wace waka mun kan mu cika masu sauraro da surutu da wace waka ka fara a raida mu na mujita
wakan da na fara wani waka ne kamar freestyle ne muka yi mu hudu da mu da wasu abokai na haka su sun ma daina waka yanzu me ma nake cewa nace my head is touching really nigga don't try me mad true bayani too much of the everything is bad vocabulary let me teach you guy you word by word spending more menene getting money spending money easy na mamanta
kamar da ita wace ce yanzu aka fi sanin ka da ita
gaskiya dan baki ne
dan baki
ya
me yasa ka zabu duk da dai ban ci ta ba me yasa ka zabu
eh kamar if you can see I am black by nature so kawai sai na decide misali ai da wani mai tsokane ka kin gane in ka fara tsokanan kanka sai abun kuma ya zama ba tsokana
ana tsokanan take
ne a ba ne tsokana na kawai naga kamar ni mutane sun yi wakan wani fahimta ni ba wai ina magana bane akan kai baki ne dan nan ina magana ne akan duk wani wanda yake Afirka ko da fatan shi fari ne is black so irin ina so in nuna muhimmancin baki ne amma dai a yadda wakan take kamar irin dai kuma yanzu irin kamar media dalilin wakar kamar bakaje sun samu respect sosai zaki gani wasu ma da ƴan mata ba su san su zaki gani suna cewa kai ai baki duniya ne waye kin gane irin abin nan
ya take to
okay ita ina cewa ana yin bleaching ai fari babu man bleaching din baki yarinyar fara ce doguwa sai wata gajera yar rubaka dukan su suna son saurayi Aisha tana son dan baki ai dan baki ne ya je tafiya da ya dawo wannan shi ba saraba yar farako ta daura siya kasar ranan akwai jaraba kake akwai ke da kyan fuska na ga hotonki akan insta kuma Allah raba ki da yan iska sun zaci ba ne da wayo da ni kadai suka raina bot na kwace musu dan ma eh mana
ebaga
kwace ko ebaga kwace duka ko an yada ne duka da fararen da bakaken da zawarawan da budurwoyin duka na kwace su
yanzu dai banda martabar baki akwai wani darasi a wannan wakar ko tunda naji kai zancan bleaching
eh thank you eh ina kamar duk dai ina cikin magana na ni kamar kana baki misali kana baki me yasa shi ka koma fari kamar I think is isn't good cause ai baki is beauty baki is
gaskiya ba za a iya siyan
kana baki ko yawa eh ana yin bleaching a fari amma ba za ka iya koma baki ba
banda wannan wacce ce kuma aka san ka da ita
akwai mai wanka da faro din
to ya take mai wanka da faro ita ce bakan da yake halatta da naji da
eh gaskiya ta mun ita ce kamar wakan da ya dago kusan aka karbi wakan sosai sunan mai bi ne kawai dan wakan ya shiga top 10 na Radio 24 kuma ta mun din ana kallon top 10 din nan sosai mutane to har off to ya fi shekara daya ko biyu ma da fita amma still har yanzu ina haduwa da wasu a wasu garuruwan ma dan ban mantawa na je Kaduna wani lokaci motar mai lalace wasu yan islamiya sun dawo da yawa mun fita muna gyarawa da sun gani la ga mi wanka da faro suka zo da yawa su irin wannan abubuwan
to ya take
ita cigaba da gashi ni ba amiro ba bane to ya zanyi fashi amma money monga kuma ba mi bina bashi mi amma ka pound sakanta da jini always together mu kwana mi gini amma rafa super bill da shegen magini ke wan babban yaro na zama tauraro waziri yake iya yaro mai wanka da faro yaro karami ga nazari ga tunani neman ilimi sannan bana karam bani bana tsigumi domin bashi da amfani haka wakan yake
su kuma wani darussa ne a ciki
shi wannan is just a vibe you know kin san akwai waka kusan kala bangare bangare ne akwai wakan kowa da zakai danna shadi kamar kin san culture na hip hop ne kamar irin kuri ka kuranta kanka kin gane ai
ka kamba makan
yawa thank you so kamar salo ne na dambara
shi waka to kanka ka kamba ma
yawa thank you nini wanka da faro
a cikin mawaka wane ne gurbin ka wane ne kake idan ka kalle shi na burge ka
gaskiya suna jewa kawai ni every good artist duk ba irin wakan da bana ji wakan dan koyro wakan nanayi wakan
to wani ya fara zuwa kanka yanzu na ce waye gwarzanka
wani ya fara zuwa kaina gaskiya
ba wanda yazo
kawai kaina ne zo kaina
kai kanka kake burgewa
kaina kawai na tuno
banda kanka kuma fa
suna da yawa wanda suke burge ni
shi ne duk sunan da yazo yanzu ka gaya mana
kin ga yanzu na tuna amma dan ce miki yanzu dai yanzu gaskiya artist masu burge ne akwai dan Musa new prince na Gombe I love his music I love his style irin lifestyle din shi ina so ma banda music din shi someone like Umar M Sharif Hamisu Breaker BOC Madaki Oga Abdul
wani irin alfano aka samu a harka ta waka
gaskiya dai suna da yawa kinga na daya akwai kamar alfarma recognition irin ana ganin ka za a gane ka na biyu akwai abubuwa da dama wanda da suna maka wahalar samu yanzu sai dai ka sama a bawa wani a ta bangarori da dama akwai mutane da za baka isa maka jera da su ba amma yanzu ya kai ya kawo zaka iya jera da su dan abinda ni aka min na ji dadi bambantawa akwai wani lokaci akwai wata fan din na chin number 1 haka da naji Abuja muka yi waya ta ce ta zo guri na irin da nake ta ce mu je gidansu mu gaisa da 'yan gidansu abin da ya bani mamaki da mamanta da babanta da 'yan gidansu da kowa suna nan naji da naji da kasan irin kamar wani dan uwansu ko wani dan su wanda ya tafi ya tafi wata kasa ya je dawo dan da kyar sitin karfe 12 na rana na je gidan da kyar 12 dare suka dawo da ni hotel din mu babanta da mamanta da in gidan su duka suka kawo ni a mota sannan sun min abin da gaskiya it's unforgettable in my life
me burinka a harka ta waka
eh to gaskiya burina shine in bana so ngaje magabata na kamar wanda suke music irin suka bari ko na bayana haka na gaba na haka bana so in yi abu exactly yadda suke su suna yin high still a local level ni kuma I wanted to take Hausa to international level ya zama kamar yadda irin yan kudun nan da yan kasashen Africa waye suke iya zuwa kiga sun yi show sun yi tour a London waye to mu ma a ce wata rana mun kai Hausa wannan level din yadda idan na bayan mu sun zo zaki gani akwai kofa abu da wanda mutane da yawa za su amfana barkatai tunda in na sama suka matsa suka je international na bayan suka matso local level za a samu ɗan ƙasa wanda da su ba sa ganin su kuma za su yi replacement wanda kuma ba a ma magana su kuma sai su shigo makamin wancan gaskiya wannan shine burina
to al'ada shirin da muka yi wa mawaki ta tsiye mun ce muna baiti ko muna amshi ya rera wa VOA a Hausa amshi ko baiti ko kuma ya shakayi amma duk wanda ka zaba daidai amma kuma ba za ka yi tunani ba ina shiru kana budi kana
na VOA sunan abun
VOA Hausa Voice of America ba
okay Voice of America okay ga ma a Voice of America daga Nigeria cikin Africa zan yi mata waka mai dadi da nasiha saboda wannan na riga na saba domin ita ce dabi'a kuma ba na so in keta shari'a mun gode
lalle baka shakai ba
ai ba mai dabu shakai
yanzu kuma sai filin kwalamar mu
to yanzu kuma masu sauraron mu zamu muku tuwon labshi na kuskus tare da miya kubewa danya wanda ake gama ta da busheshen kihi shi wannan girki abinda zake nema wani gida zake neman kuskus in ki gehe guda ki aje ki samu fulawa ki madaidaiciya ki aje kamar kuskus leda guda kina iya sayan fulawa rabin-rabi kwata ki aji sannan ɗaya gehe za ki samu kihinki busheshe ki samu manki kayan yajinki ki samu daddawaki ki samu kubewaki ɗanya tumaturi na kwanko da ƙulƙule da akasari muna Hausa muna amfani da shi busheshen tattasai da ake dakawa ja ki neme shi da gishirinki da ɗan maginki da tumatin danye idan kina bukata ma akwai wanda bukata tana sawa har da wake suna sawa to amma sai ki nemi da dan digadige na gyada ki aje gehe guda da farko za mu harar shi kan shi tuwon ainihin yanda ake kowa sai yanda ake tuwon laushi a dora ruwa ne bisa wuta ya tafasa ai talgi ai tuki to sai dai wannan na kuskus idan kika dora ruwa bisa wuta kuskus ɗin taki a ƙasa za ki iya daidaita ki sa ruwa ya mata yawa ki dama ta kamar zaki kunu da zaran kin dama ta sai ki sa ta a ruwan nan kamar yadda take talgi ki sa muciya ki motsa wannan kuskus zaki barta tayi ta dahuwa tayi ta dahuwa tayi ta dahuwa an ta dahu da kanta uwar gida zaki ga diyan kuskus baki ganin su sun mutu he dai kika tana ta yabki tana yabki kamar kin sa yodo to lokacin ta dahu kenan sai ki dauko fulawaki wadda da ita ne zaki tuke wannan tuna kina kuskus zaki tuke shi sosai in kika ya tuku sosai ya gama jikin shi kika buga shi kika ja shi kika buga shi sai kika gaba ɗaya fulawa ta hi ƙarhin kuskus din nan zaki ga kin yi wani irin kalar tuwo wanda kuma gashi nan tuwo ne mai dadi mai kamshi yana yabki har yana ta da kamshi mai dadi wannan tuwon in kika riye shi da hu daga ya da hu inda zaki zo hudda shi ki samu manki a gehe wanda zaki zanki sha hawa mu cokalin da zaki kwalho tuwa sai ki samu ledodin ki hurare in kina so kamar yanda ake kullun daurin kafa ko kuma ki samu dan kwanan ki kararrami ko ɗan roba el karama wanda in kika kwalho tuwon zaki sa a ciki sai ki mulmule shi ki mulmule shi ki mulmule shi kamar dawo sai ki jajjira shi ki aje wannan tuwo in kika ida mulmule shi man nan ya bi shi sai ki ganki aje shi ma bai kama lidde bai kama kwanan da kika sa shi
saboda man
kuma kina rihe shi zai miki kina aje shi kefe ki sana abu kire shi zai miki tauri kigir ya kama jikin shi kenan bai yatu wannan lagab lagab tauri yake ya kama jikin shi to kuma nan daya dabra kayan miya kun ji dai abin da na zana muku sai ki zo ki dora manki bisa wuta bayan kin dora manki bisa wuta kina iya ki zo ki yanka albasa da tumatiri danye su zaki fara soyawa idan kika soya su sai ki kawo tahornuwa da kayan yaji da yadda dawa hiki gama sai ki soya da attarugu tahornuwa da ma aida attarugu ake dake ta inda bukata ma da celery sai ki gama hiki dake su idan kika dake sai ki sa a cikin wannan albasan da tumatiri danyen ki soye sai kin ga inda tumatiri danyen ki ya narke albasa ta narke biki ga idan ta sun narke har sun matso mai idan suka matso manan ki hinki dai dabra busasshe idan kina so uwar gida kina iya ki bubbuga shi in kika bubbuga shi ki rage mishi girma tunda wani manya ne amma kin tabbatar da kin hudda kaya kin gyara komai da komai ki yanki kin shika shi kin wanke shi kin hudda duk wata kura a jikin shi sai ki dan bubbuga shi a cikin turmi da zaran kin bubbuga sai ki hada shi cikin wannan kayan miyan da kika soya sai ki gama ki ta soya ki ta soyawa da su dawdawa da komai kin ga ya kama jikin shi ya soyi mai ya hayo sama sai ki zo ki daidaita ruwan ki idan kika daidaita ruwan ki uwar gida sai ki kawo digadige sai kisa gishiri da dan maginki in kina bukata sai ki murza a ciki kenan kin daidaita kin rihe yana ta tawasa anan dai daura kin samu kubewar ki kadanya kin mata kin wanke ta kin mata yanka kanana 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 an san samu ne a sa ta a turmi a bubbuga ta tayi amma wa'ansu sukan zuba ta haka nan su burkake to wani fanni kin san mutane suna so in zaka ci abincin nan kana ta miki yin nan ma da dadi an ka samu burkakin nan duk sai ki ga mu burkakin ya kalkashe maka komai da komai amma sike ki bubbuga shi kihin nan kisa idan kika sa sai ki rihe abinci kika kawo kubewar nan kika daka ta ita ma kika sa kawai ki rihe miya he ta dahu kiga kubewa tana jayuwa kin san wani fanni kubewa danya in bata dahu ba tsanwa ce to amma da zaran ta dahu kika ta sa duhu tana jayuwa da kanta tana kamshi wannan kubewa ta ki ta dahu kenan wanda ana iya azuba mu kowa ci a cikin gida a ci da wannan kuskus din tuwon lafshin kuskus kuma ita wannan miya ta kubewa amma ana cin ta da shinkafa wasu suna cin ta da shinkafa kuma wasu suna cin ta da tuwon lafshin nan na kuskus da namki to kin ga ita wannan miya taki idan a ran nan tuwon kuskus kika kin yi wadata ta kina iya ki aje ta ma gobe kina iya ci shinkafa tunda ba lalacewa ba take kuma sai a ci da ita a cikin gida yanzu kuma masu sauraron mu zamu yi muku tuwon burabusko da miyar taushe wato miyar taushe ita ce miyar yakuwa da ake hada ta wasu su hada da alaiyahu wasu ko su yakuwa dan yakuwa ta haka nan amma yakuwar an yi so danya na farko dai idan aka ce burabusko kowa sani ana yin na shinkafa ana yin na hatsi kuma ana yin na masara kuma har na alkama ana yi wanda kika ga zaki yayi burabusko ko wasa idan ka sulwa hatsin ka ko dawo ko ko alkama ka ka wanke ka shanya ya bushe ka hidda kasa saboda akasari burabusko kasa gare shi amma an ka zamna ka gyara abinka sai ka kai a maka nikanka nika dama in ka je masu mashin sun sani ka ce burabusko to burabusko na idan ka zo sai ka sa ta man gari ka hudda gari ka sa ta man tsaki ka tankade sai ka maida tsaki manya gehe guda wannan kananan tsakin da suka wuce a rariya su ne zaka yi amfani da su.
Yan Najeriya suna cewa biski.
Yan Najeriya na cewa biski kwarai kwa, mu kuma anan sai mu ce tuwon tsaki, kuma bare bari he su ce burabusko. Kenan biskin nan shine suke cewa burabusko. To kowa sai inda ake burabusko, imma na alkama ne, na shinkawa ko na hatsi, da harko ol gida an ci ka dora ruwan zahin ke tafasa. Kina iya zaki ka gishiri kisa saboda kiyaye lami, kuma akan jeho aljakan wa kadan wanda zata sa tuwan nan yanna ya dahullumus, kuma ki kawo mai kisa kisa a cikin ruwan nan su tafasa ga tsakin ki gehe daya kin daidaita ki sani, sai ki zo ki tuka. In kika yi wajen tukin nan kai miki ruwa, an hiso yi dan tauri tauri, in yi dan taurar tauri kika tuka shi yayi tsotse wa huwar, sai ki samu ciya ki tona kasa he ki dan yayi horuwa, he ki samu leda mai kyau ki rihi suka wuye ki bar shi a bisa garoshin wuta. To in ya hudda ice bakin da ya tsotse ruwa shi hudda mishi ice ake, saboda kai ya kamzo sai ya daho kasa har ya kone kuma sama danyi. To wannan kika rihi mishi leda, ina mai tabbatar miki ol gida da zaran kin huddo shi kika buga shi sosai a cikin kwano, wallahi haka nan aka baki shi sai ki ci shi ki sha ruwa, saboda kin ga akwai gishiri a ciki kuma akwai mai, ba zai shake ki ba, kuma yayi daya. Sai ita miyar yakuwa wadda take bukatar kayayyakin da zaki sayar da naman ki na rago ko na shanu, da su tahorno ki kin saba ta da attarugu nan kayan yaji, albasa da alkabewa ki in kina bukata, da digadige da tumatir danye da kulkule, tumatir na gwangwani ba tilis ba ne ka sa tunda wani bai bukata, amma aka ce janta ta sai da kake wato kulkule da shi da danyen tumatiri ya ma fi lahiya. Sannan gehe dai kina da yakoki mai kyau isassa, saboda shi tuwon biski ana so in kai mishi mai yakuwa ya kasance mai yako ta yawa ta maka charmi sosai, ya hi dadin
charam,
ta yi charam irin na bare bare ya hi dadin ci. To kika zo kika soye ka mai ki komi da komi, ka biwa ba diyawa ba, ka biwa el wadatatta, in kika sa ta el goma ta isa ki gama ta ki soye ta, bayan ki soye naman nan ki sa ta ta dahu tare da su tumatir danye kulkule da komi da komi, kika daidaita kika tsaye da ruwan miya ol gida haki sa digadige, sai ki bar shi ta dahuwa. Can gehe guda ya kuwa kikin wanke ta tas ba kin tabbata ba ta da kura kin yayyanka ta ol gida, in kika sa ta a turmi ki sabe ta, ki sabe ta, ki sabe ta a cikin turmi, kawai sai ki dauko ta yake zuba a cikin hekin ga ita ma yaki take in ta sabu, sai ki dauko ta yake zuba. To idan kika sabe ta, charmin ta yayi hutowa yanda ake so, maimakon ki dafa ta tun da wuri, akwai wasu tun da wuri suke dafa ta, ita kuma wani fanni in ka dafa ta tare da su wata kabewa da albasa tsaurake su saki bussa da huwa sosai, amma idan suka dahu sosai ita din nan kika saba ta kika kawo kika zuba, sai ki bar ta taita da huwa taita da huwa, daga tsanwa he kinga ta koma duhu ta yi lumus, tunda in ta dahu bayan kin saba ta batta wannan ganyen manya manya a cikin miya, ki sa halau bur maburka kiki burka ki abin ki, sai ki jaye mata wuta, ka jaye mata wuta mai hiya matsu tana bisa garoshi, to man nan in ya matsu wannan miya ta ki ta tabshe ta yakuwa tai wadda zaki gama ta da tuwon tsaki, kuma kina iya gama ta da tuwon labshi, kina iya gama ta da tuwon shinkawa, amma akasari an yi sanin biski a gama shi da yakuwa. To wallahi ina ji malama tamar wannan biskin nan da yakuwa, to wallahi in kika babu barbare ina ga ko mota gare shi a baki,
bare aka zuba man shanu,
bare da man shanu, tunda man shanun akasari an yi so a buge shi da tuwon tsakin ma, a buga shi ya ratsa tuwon tsakin, lokacin da aka hudu ana buga shi a saman shanun nan ya sha albasa a ratsa shi. To wallahi na ji yaro mai kyau ya ba zai ci ba wannan tuwo.
Kuma saurare baki daya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati, don haka annan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da tattayan gabatarwa Zahra Aminu Fage, sai kuma Julie Leves Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku, a hutun ƙarshen mako lafiya.